بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول كم وديا تقال تفتع الله سبحانه وتعالى وانجيك قد تقوم اتشن اتلا وسني وام ايقان سادوا عديدي وان اللوكة لومنسي قبل فكتتشن درسي اتشكم وان اللتنا في مئة البركة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وان لا تحسن دا الداء والدواء نا بقما لني ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi wa rahmatullah da wasi da ya gabata mun dauko bayani a fasalin da malamin yake bayani akan asrarul du'a ko kuma a ce sirrul laji ila Allah ta'ala shine sirrin addu'a ko a ce gastatuwal fakewan mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan wani fasali ne wanda malamin yake wani tambayi a cikin shi cewa jidda an yi bayani akan cewa akwai abubuwa wanda in suka samu a cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa wannan addu'a yayi bayani kan cewa idan addu'a ta haɗu da zalunci Allah baya amsa wannan addu'a idan mai addu'a ya zamanto yana rayuwa a cikin haram ya sa haram ya ci haram ya gina akan haram a ce mahalma ya aiji haram to ga shi wannan alamu ne na rashin amsa addu'a bawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan ko mutum yayi addu'a wanda akwai ta'addanci a cikin ta shine akwai ketare iyaka kore da gaske shi ma Allah baya gaugawar amsa wannan addu'a haka nan addu'a da ta haɗu da sharri wanda kawai sharri ne zalla to ita ma wannan Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa wannan addu'a ko baya gaugawar amsa wannan addu'a haka nan idan addu'a ta tsare da wani abu ne dinki to wannan shi ma baya Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa wannan addu'a ko kuma addu'a wanda ta tsare da wani abu da ya shahi shirka shine hada bautul Allah da wani wajen yin wannan addu'a to shi ma wannan Allah baya amsa wannan addu'a amma duk da haka za a iya samu a ga wani yayi addu'a kuma ya sifanci da wannan sifofin amma kuma Allah ya amsa to sai malaiki soyayya fadakarwa cewa Allah ya amsa amma akwai wasu dalilai da suka haɗu da wannan addu'a ba wai shi wannan mutumin aka kalla ba ko kuma ayyukan da ya aikata a wannan lokaci shine malaiki cewa wa kathiran ma najid adiyatan da'a biha qawmu fastujiba lahu malaiki ce so di yawa ma za mu samu wata addu'a da wasu mutane suka yi wannan addu'a ko suka yi amhali suka yi sai karanta wannan addu'a fastujiba lahu sai aka amsa musu wa yakunu qad iktarana bid-du'a sai ya zamanto a wannan lokacin to an samu haduwal addu'a da ruha ta sahibi an samu buƙatuwal mai yin addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana lokacin da yake wannan addu'a an samu da ruha shi a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine iktirarin shi matsuwar shi akan wannan abin da yake nema sannan kuma buƙatuwar shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wa iqbalihi ala Allah ta'ala da kuma fustantuwar shi da yayi gabaki ɗaya shi shine kiran an samu huzurul qalbi ya hada ga addu'a ga kuma huzurul qalbi to an samu wannan malamin yace aw hasanatan taqaddamat minhu ko kuma an samu wani aikin alheri da ya gabata daga shi kafin yayi wannan addu'a himala yace ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi shukran li hasanatihi sai Allah ya sanya amsuwal addu'a shi shine godiya ne ga wannan aiki mai kyau da ya gabatar malamin yace ausa da fa waqti ijabati ko kuma an yi dace yayi wannan addu'a a daidai lokacin da Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a malamin yace wa nahum zalika ko abin da yake kama da wannan to Allah subhanahu wataala sai ya kalli waɗannan abubuwan wanda idan suka hadu da addu'a Allah yana amsa sai Allah ya amsu wannan addu'a amma ba tare da kallon shi wanda yayi wannan addu'a ba ko ba tare da kallon halayen da ya sifanta da su ba wanda suke sa idan mutum ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa wannan addu'a wannan kuma kamar yanda muka ce Allah ne yake fadi a cikin alqur'ani amman yujibul mudarra idza da'ahu Allah yake Allah yake tambaya yake gaya bayin shi wane ne wanda yake amsa ma wanda ya mutu wanda ya samu mutuwa ko ya buƙatu wane ne yake amsa mishi a izuwa me yake cewa akan abin da yayin da roƙe shi amma yake mai mutuwa ga izada abu wane ne yake amsa ma wanda ya mutu wanda ya buƙatu akan abin da ya roƙe shi kaga wannan Allah ya nuna cewa idan mutum ya roƙe shi tare da buƙatuwa tare da darura tare da kuma gaskiyar fako shi zuwa ga Allah to Allah yana amsa mishi sannan Allah subhanahu wataala yana faɗi cewa idan bawa yayi addu'a addu'ar wannan akwai yaqini a cikin ta to Allah yana amsa mishi kaga Allah da yake faɗi cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba to wuki Allah kuna masu yaqinin za a amsa muku hal ma sai manzo Allah yake wadin wasu wayeje wanda in mutun yayi addu'a to lalle ya dace ya amsa mishi wannan addu'a dashi yake cewa a wajen sujada manzo Allah yake cewa fa amma ruku fa azimu fihi ghabba wa amma sujudi wa amma sujudi yake cewa fa istahidu fi du'ai fa qamilu an yustajaba lakum amma gole in kuyi sujada to ku kokarta ku yi kokari ku yi ganin addu'a a lokacin nan kun dace ya amsa muku kaga saboda mi saboda an samu fuskantar zuwa ga Allah saboda bawa ya zube ya kaskantar da kashi ya nuna shi ba kowa bane to kuma a lokacin nan ya ruci Allah Allah subhanahu wataala sai ya amsa mishi mala yace ko kuma wani in ya gabata wani abun alkhairi wani aikin alkhairi yayi wani aikin kirki yayi ko wata sadaka ya gabata ko zumunci yayi ko wani abu da yayi wanda abun alkhairi ne to sai Allah subhanahu wataala ya kallu wannan aikin alkhairin da yayi sai Allah ya amsa mishi dama ibnu al-qayyim aba ya hadi daga cikin ladubba na addu'a to an so idan mutum zai wani addu'a ta shi ya gabatar da wata sadaka ya gabatar da wani qurbani wani kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala domin ya samu dacewa da amsawar addu'a to shi wannan wanda wannan addu'a ya hada da wannan abu imani yace ko kuma ya akai ka tari ya hadu da lokacin da aka roki Allah subhanahu wataala yake amsawa to kaga tunda yayi sa'a ya zo lokacin da in Allah subhanahu wataala aka roki shi a wannan lokacin yana amsawa to dalilin wannan addu'a ta hadu da lokacin da in aka roki Allah subhanahu wataala Allah yake amsawa ne malam yayi bayani akan lokuta guda 6 wanda ake amsawa muka ce bayan wannan guda 6 ma akwai lokuta wanda Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a a cikin shi muka ce daga ciki akwai bulago alama ce ta mustajaba wanda idan mutum dan bulago ne to lalle alama ce cewa duk in yayi addu'a Allah subhanahu wataala zai amsa mishi haka nan yayin da ruwan sama yake sauka shi ma lokacin ne da ake samun mustajaba haka nan manzo Allah ya wadi a hadisin Jabir ranar Laraba tsakanin azhar da al'asr tsakanin azhar da al'asr shi ma lokaci ne wanda idan bawa yayi addu'a a wannan lokaci Allah subhanahu wataala yana amsa mishi haka nan idan bawa yayi bude addu'a shi da yabo na Allah yayi ba Allah yayi salati ga manzo Allah kuma ya rige da salati to duka su ma wannan wajeje ne wanda ko ba a ce alamomin wanda suke nuna bawa idan yayi addu'a wannan addu'a shi ta bi da wannan abubuwa to Allah subhanahu wataala yana amsa mishi to dan haka wannan mutumin ko wa'innan mutanen da suke wannan addu'al Allah ya amsa musu to la Allah addu'ar su ta hadu da ɗaya daga cikin wa'innan sabban ko wannan dalilin ne sai Allah ya kallu wannan abin da wannan addu'a ta hadu da shi Allah subhanahu wataala ya amsa mishi amma ba kawai mujarrad addu'a shi bace ba mujarrad an kalle shi bane kawai shi gashi ya zo ya ta wasu sifofi ma wanda sai sun da in suka hada wannan lokacin ba amsa mishi addu'a to kuma sai a ga an amsa mishi addu'a wannan kuma saboda ka aje wasu ne su je su rudu ka aje wani ya je ya ce to yaya ne in dai haka ne yaya kafiri ma ya addu'a Allah ya amsa mishi kafirin suna addu'a Allah ya amsa musu Allah ya bamu labari cewa in suka hau jirgin ruwa suka rikice sai ga halaka ta zo to suna komawa zuwa ga Allah Allah ya ce fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din yayin da suka hau jirgin ruwa suka gani ga halaka ta zo musu to suna rokawa suna komawa zuwa ga Allah to me yasa anan Allah ya amsa musu anan abin da Allah ya sa ya amsa musu saboda sun koma zuwa ga Allah dama sun san ƙarya suke to yanzu kuma sun tuba har cikin zuciyarsu in kai suna Allah Allah to har cikin zuciyarsu a lokacin da suke Allah Allah to shi kuma Allah ya ga gaskatuwarsu da kai zuwa gare shi to sai ya amsa musu a wannan lokacin kisa Allah ce falamma najjahum ila al-bari lokacin da muka tsayar da su zuwa sarari to sai ga sun koma kaga a wannan lokacin saboda sun ga babu wata matsala ce amma daga matsala ta taso to ga baki da suke komawa zuwa ga Allah to da haka wani ce to yaya ne za a yi kafirai ma Allah ya amsa musu a ce kuma mutum idan yayi kaza yayi kaza ga wanda yake cin haram ga wanda yake kaza Allah ya amsa mishi to sai mu za ka Allah akwai wani abu wanda ya hadu da wannan addu'a tashi Allah subhanahu wataala ya amsa mishi mala yake cewa fa ujiba da'awatu dalilin wannan abuwa sai aka amsa mushi adda shi mala yace fa yuzunnu zalu anna sirra fi lafiz zalika du'a mala yace sai me wani zato me zato yayi zato cewa sirrin da aka bi Allah yasa ya amshi wannan addu'a yana cikin wannan lafazin lafazin wannan addu'a dai ko kuma mu dauka cewa akan wani ne yake amfani da wani lafazi lafazin kuma ba ma lafazi bane na addu'a bai zo ba a Qur'ani bai zo a hadisi ba sannan ba baya daga cikin lafuzza wanda ake yin addu'a da su amma kawai mu ya dauki wani lafazi yana amfani da shi yana amfani da shi yana addu'a shi sai Allah ya amsa mishi sai wani daga yake ce kai wannan lafazi ne mai kauri so shi ma ya dauka yayi ta wannan addu'a ba tare da kallon abun da wannan addu'a ta da shi ba la'alla shi addu'a shi ta hadu da gaskiya gaskata a lokacin da yake roƙon Allah kawai yayi yakin cewa Allah zai amsa mishi Allah bai kalle ba lafazin kawai wannan abun ya kalla Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mishi malai yake cewa wa haka za idza tu'mila malai zai bada misali malai yake cewa fa ya'khuzuhu mujaddadan an tilka al-umur allati qala lahu min dhalika ad-da'i malai yace kawai shi mutun daga yaji an yi amfani da wannan lafazi na adda kawai shi ma sai amsa ya dauki wannan lafazin kawai ya taja ko ya karantawa ba tare da kallon wannan sababin da wannan addu'a ko wannan mai addu'a ya hadu da shi ba tare da kallon shine mujarrad shine ba tare da kallon wannan al'amura wanda suka hadu da wannan addu'a lokacin da wannan mutumin yake wannan addu'a mala yace wa hakaza izastu'mila aw izasta'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi istimaluhu al-wajhi alladhi yanbaghi فانتفع به فظن غيره ان استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب ما لا يتي حكى الامر يكي اذا aka samu wani mutum yayi amfani da wani magani yanzu ga likita nan a zamani yanzu ya rubuta magani yace a nemo magani kaza wannan maganin an nemo shi za a sha guda biyu sannan za a sha lokaci kaza kuma wannan mutumin sai ya kiyaye wannan lokacin na hako ya nemo wannan maganin bayan nan ya nemo wannan maganin sannan kuma yayi kiyaye yace adadin da likita yace a sha ya sha shi sannan kuma a lokacin da likita ya bada yace a sha wannan maganin sai ya sha shi to dai amfani a wannan lokacin sai aka samu amfanin abin da ake sai aka samu asal kenan aka samu waraka daga wannan cuta to malai yace wani kuma kawai sai yayi tsammani a kawai wannan maganin fa za su samu ne kawai in dai ina mura ko ina kaza ina sha shi to zan samu waraka to shi ba tare da ya kiyaye wannan ka'idar da mulki ba na hukuma an ce ya sha biyu ya sha daya ya sha da rana ya sha da dare to kaga in yi wannan shi ba zai samu wannan abun ba kawai saboda bai cin ka'idodin ba bai kalli abubuwan da suka hadu da wannan shan maganin ba na hukuma an ce a sha a lokaci kaza an ce a sha adadi kaza ga yanda ya kamata a yi shine malai yake cewa haka al'amarin yake izasta'amala rajulun dawa'a idan wani mutum yayi amfani da wani magani ko mai amfani sai magani yayi amfani da shi a lokacin da ya kamata a yi amfani da shi sannan kuma alal wajhi alladhi yamji abu sa fuskar da ya kamata mana kenan a ce ya sha a lokaci kaza sannan kuma ya sha adadi kaza duka ya cika wannan ka'idodin fantafa bihi sai ya amfani da wannan magani mala yace fa zanna ghayruhu to wani shi in yazo sai yi tsammanin cewa an nasti'mala hadha ad-dawa'i bi mujarradihi kafi fi husul al-matlub sai tsammanin cewa kawai amfani da wannan maganin shi kadai ba tare da kallon wannan al'amuran ba ya isa yasa kawai a samu abin da ake nema na ya isa yasa a samu waraka to shi kuma ba haka bane duk wanda ya kuskure ma kamar da misali muke cewa duk wanda ya kuskure ma hanya aibata zai yi idan aka ce kai gabas kai yamma to ba ka ji inda kake so ba idan aka baka magani aka ce ga inda zaka kiyaye kaida shi baka kiyaye kaida shi ba to ba zaka samu amfani ba to amma shi anan al'amarin yanda yake shine shi wannan yayi amfani da maganin a lokacin da aka ce yayi amfani da shi to haka shi ma wancan wanda yayi wannan addu'a ba wai kawai mujarrad lafazin addu'a bane ba a akwai abin da addu'a ta hadi da shi ya kiyaye wasu ka'idodi wanda ake kiyayewa ya gaskata fa ko shi zuwa ga Allah ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da yaqini sannan kuma ko aikata ya ci karo da lokacin da ake amsa addu'a to wannan abun ne Allah ya kalla ya amsa mushi addu'a ba kawai wannan lafazin da yayi addu'a da shi ba malai yake cewa kana ghali wa hadha al-mu'min fa innahu yakunu bidhalika ghalitan malai yace to shi kaga idan mutun yayi tsammanin cewa kawai in dan wannan magani in yi aiki da shi a yanda daga dama kuma zan samu waka to mutum yi tsaye wannan tsammanin to kaga ya zama to yayi galabi ya samu kuskure yayi kuskure dan haka haka shi ma al'amarin yake idan mutum yi tsammanin cewa kawai wa'annan lafazin addu'a ne da yayi amfani da shi kawai Allah ya amsa mini ba tare da kallon wasu al'amura da suka bada addu'a ba to shi ma wannan kuskure ne dole sai an dawo tunda mun wuce a hadisi mun wuce malam ya kawo hadisi da suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa addu'a min qalbin lahi ko min qalbin ghafil baya amsa addu'a sai ce zaman to tana rafkane zuciya rafkane ne mutun ya zama yana addu'a amma kuma hankalin shi a wani waje shi yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma a cikin kokwallon shi yana lissafin wasu abubuwa yanzu in tashi in ji yayi kaza in tashi in yi kaza to kaga wannan Allah baya ma kalle shi ba saboda shi lokacin da yake addu'a ba ma kallon Allah bai ba ma fuskanta Allah bai ce to da haka ba guda bane da wanda shi yazo ya zama yana addu'a shi lokacin da yake addu'a ma kawai ya fuskanci Allah kokwallon shi bata sabka ba akan fuskantar Allah akan halautu abin da yake gogo akan kuma halautu cewa Allah subhanahu wataala ya amsa mushi baka hada shi ba da wanda kawai in yazo yana addu'a yana kallon ga wani mutum ne yanzu yazo wanda yazo yake cewa ka bashi abu yana cewa ka bashi abu yana roƙon abu kuma yana kallon wani waje ya zo ya beka maka hannu kuma shi yana kallon waje yana ba wani magana ko yana wani lissafi yana cewa ikaza kuma ya beka maka ya za a kai maka bashi ba dai wani da kuma wanda shi zai zo kawai fuskanci kawai ya beka maka hannu ya ce kana so ka bashi ba guda bane to da haka wannan al'amuran dole ya an lura da su malaki cewa kenan kaga duk wanda ya bai kalli wannan bai kalli wa'annan al'amuran ba kawai yayi tsammanin cewa mujarrad wannan maganin ne yasa aka samu wanda ko mujarrad wannan lafazin ne suka sa aka ga Allah ya amsa wannan addu'a to ya zama to ya samu galabi ya samu kuskure a wannan waje bala yace wannan kuma wa haza mawdi'un yablaghu fihi katib min nas wannan kuma waje ne wanda mutane biya suke samu kuskure musamman in ka dauka a yanzu kawai zaka ji daga an ce wani yayi kaza yayi amfani da wani abu ya samu amfanin wannan abu to kowa sai ya dauka ba tare da ya sai a yi tunani to yayi aka yi akwai wasu ƙa'idodi ne kamata a cika ba tare da lura da wa'annan ƙa'idodin ba kawai sai a yi ta amfani da wannan shi sai za ka gani ko a yanayin addu'a ya ka yi wani yayi amfani da wani lafazi ko yayi amfani da wani sirri shi wannan sirrin ya mushi amma kuma wani ya zo ya ja bai mushi ba tare da cewa kuma ya ima wanda za ka ji ana cewa wannan addu'a ce mujarrab in je ka yi ta sai Allah ya amsa ma kuma ka zo kai Allah bai amsa maka ba to Allah saboda ba a samu wannan abubuwan shi wancan mun da ya annan wannan addu'a an samu gaskiya fuskantar Allah an samu yaqini an samu dacewa lokaci ko kuma an samu sa'uba da ya gabata Allah ya amsa mushi kai kuma lokacin da ka zo kai ba samu wannan abubuwan ba to haka shi ma al'amari yake game da magani ko game da wani abu na duniya za ka gani idan wani ya amfani da shi ya samu daidai din shi to wani zai zo ya amfani da shi bisa ga daidai to saboda shi wannan bai cika wasu ƙa'idodi da ya kamata a ce an cika ba ha anan mun kawo wani tambayi na da shi ma Ibn Taymiyya yayi a cikin littafin shi Iqtida'us Siratal Mustaqim yayi ba da misali cewa yana daga wannan babun shine cewa mutum yayi addu'a da ta tattaras da ta'addanci addu'a akwai ta'addanci a cikin ta imma mutum yana roƙon yana neman wani abu a wajen Allah ko kuma yana neman addu'a tattaras da ta'addanci imma ta'addanci wajen neman abin da yake wata maslaha ce yake nema ko kuma addu'a daga cikin ta'addanci da tattaras shine addu'a ta kunshi wani shirka ko ta kunshi wani abu na zinubi ko ta kunshi wani abu na yanke zumunta ko ta kunshi wani abu na ta'addanci amma kuma sai mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mushi to wannan idan wannan mutumin ya zama to ba wai wani mutum bane wanda ake gani kamar yanzu misali kafirai in Allah ya amsa musu addu'a su to ka yi tsammanin cewa su wannan a daidai suke tunda su ma suka wuce Allah ya amsa musu kenan da mu da su ma daidai ne duka Allah ma yana kallon mu ba mu kadai bane a wannan su in abin da ya shaye su ne to wannan talala ce Allah yake musu shine malai ce kenan su wannan talala ce ake musu ana da destiny da ƴaƴa da kuma dukiya a basu ƴaƴa kuma su yi ta abu su wuce Allah kuma Allah ya amsa musu to wannan talala ne ake musu shine Allah yake wadi ayahsabuna ko ayasibuna annama nuridu mimmalin wa banin Allah ya ce suna tsammanin cewa abin da muke da dasu da su na ƴaƴa da dukiya cewa nu sa'i'u lahum fil khairat muna suna gaggai da wajen samun alheri da Allah ce a ballahi wa bisani ba cewa talala ce Allah subhanahu wa ta'ala yake musu kisa zamu gani koda da ake ba da labarin dajjal idan ya zo shi a ƙarshen duniya zai ringa abubuwa wanda kuma jaraba ta Allah zai saka mutane. Amma shi dajjal ai ba a ce ba Allah ya daga mishi kuma yana ce yana tantancewa baka ashe wata lalata ake mishi dan ya tsara bacewa ya tsara girmiyewa zai ce ga aljanna shi ga wutar shi mutane ma za su roki cewa to in haka ne a musu kaza kuma ya roki Allah Allah ya yi wannan abin ka gani kaga wanda Allah subhanahu wataala yasa zai bace kaga sai ya tsammani abin ga yanda yake haka shi ma duk wanda za ka gani haka yanayin Fir'aun shi ma da ya zama tare da mutanen shi za su suna san abu ko ya nuna musu shine Allah ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata kuma su rubu a haka za su je shi to kuma a gustan ba Allah subhanahu wataala ta ne yake musu Allah ya ce cikin Al-Qur'ani wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum yazdadu ithma Allah ya ce kaska fa sai tsammanin cewa jinkiri da muke musu shine sai ta abubuwa suna ta shigo da su sai tsammanin cewa wani alkhairi ne amma ya haka ne dan su zai kara zuni su cika zunin da Allah ya ce dauke kuma Allah subhanahu wataala ya kama su min da Allah ya ce wa liyahmidu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama kawai dan su dauki zunin su ne sai a yanda yake a cike ranar tashi al-qiyama to wannan talala ne haka wata talala ne Allah subhanahu wataala yake musu da haka wannan tambihin da malam yake yi anan saboda kawai wani yayi ya rudu kawai da mujarrad wani yayi addu'a Allah ya amsa ko mujarrad wani yayi amfani da wani abu na duniya ko magani ko abin da yake kama da shi yace shi ma zai ba tare da duban sabubban da yasa wannan abin yayi amfani ko Allah subhanahu wataala ya amsa wannan addu'a مالك يقول ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبره فيجاب يعني على قسم ونن باب سوى تنائية أنا إيا داتي ومتنية الدعاء يتفق دعاؤه باضطرار أتامو الدعاء شتاها قد بقاتوا كما يقول لدي مكهولي كين دي بقاتوا زوال الله سيكما عليك ترياي ونن الدعاء عند قبره أوجن ونقبره فيجاب سيا امسا مشي wannan addu'a fayazunnul jahil sai wanda bai sani bai yi tsammanin ko yadda cewa anna sirral qabr wannan sirrin da yasa aka amshi addu'al dalilin wannan qabrin ne mala yace walam ya'lam alhal shi ko bai sani ba anna sirral liqtiran sirrin da yasa aka amshi addu'a wannan addu'al bukatuwar shi ce zuwa ga Allah da kuma gaskiyar fakewar shi zuwa ga Allah mala yace shine wasiqul ladhi ila Allah da gaskiyar fakewar shi zuwa ga Allah fa iza hasala zalika fi baitin min buyutin lahi kana afdalu wa ahab ha aha ka wanda mun arabu
aha
fa iza hasala zalika fi baitin min buyutin lahi kana afdalu wa ahabbu lillah idan hakan ma ya fa idan hakan ma ya samu a cikin ɗaya daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala to hakan shine yaji sannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya so kaga haka zaka gani wa'inda suke zuwa gindin kabari su yi addu'a wasu ma zaka ga har suna tawassuli ko suna kama kama da kabari ana cewa ka zo kai ka gabatar da bukatarka to kuma zaka yi addu'a Allah ya amsa maka wani ne kamar dalilin wannan kabarin ne ai dalilin shi wannan walidin ne ko dalilin wannan wanda yake kwanta wanda yake kwanta a kabarin wannan alhali da Allah mutum zai zo yi addu'a shi ne zai daga gaske da gaske ke kawai a Allah ne yake roko da gaske ke kuma ya bukatu zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah sai ya kalli wannan abubuwan ya amsa mishi to ne tsammanin ai tasirin wannan kabarin shi sai za ga wasu za su yi bulaguwa daga nan a haske wata duniya kawai dan su je kabarin wani su zauna su yi addu'a ko su yi wani azkar yin su saboda Allah subhanahu wataala ya amsa musu malam wannan tambihin ne saboda a samu a me ake cewa a faɗaku da shi musamman abin da ya shafi addu'a ko abin da ya shafi amfani da wani magani tunda yana magana ne akan magunguna ko akan abin da ya shafi cuta da maganinta to tunda addu'a ma tana daga cikin magani na kowace cuta to haka ita ma addu'a take wani lokaci za ta yi magani akan abin da aka yi amma akwai sababi akwai dalili ko kuma za a ce idan mutum ya yi addu'a ba za a amsa mishi ba amma idan aka samu wani dalili sai Allah subhanahu wataala ya amsa wannan addu'ar haka shi ma abin yake game da magani mutum zai yi amfani da shi akan yanda ya kamata kuma ya mishi amfani amma wanda ya zo ya kuskure ba tare da ya cika wannan ƙa'idodin ba zai samu wannan sakamakon ba mala yake cewa haka nan faslun wannan wani fasali ne shi ma na gaba mala yake cewa al'adiyatu wata'awuzatu bi manzilati silah haka yake anawo ko
addu'a
addu'a
manzilati
fi manzilati siyaha to mu anan ya fara al'adiyatu wa ta'awuzat aha to a wata nisa kuma ya ce shuruɗu qabulud du'a duka da yana dauka duka yana daukan sharadin amsa a sharadin amsa addu'a ko kuma ya dauka shine addu'a da kuma neman tsari a matsayin makami suke ga mu'mini ko a ce addu'a makayi ce a makami ce kamar wani makami ne ga mu'mini malai yake cewa wal adiyatu wa ta'awuzat bi manzilati silahi iwala yake cewa wasilahu bidaribihi wasilahu bidaribihi la bihaddihi faqat fa mata kana silahu silahan tamman la afata bih والصاعد قوي والمانع فقول حصلت النكاية في العدو ما لك تيوا إتا الدعاء لكي غنيتا والتعوذات دكما نيمان تغي بمنزلة السلاح كما المتيم ونمكامي سكي غمومي ما زال لما أين هو دي عديسي الدعاء سيف المومي هو سلاح المومي أو تدعاء الدعاء تقوي مومي نيتي هو مكاي مومي نيتي إبتو المومي نيتي وانتو بشي الدعاء كاقباشي مكاي kisa za mu ga tasirin addu'a ko a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya uku ne da yake yaki ne za a zo a yi a hadu da kafirai waɗanda sun yi ku ƙarfi sun yi ku kayan yaki sun yi ku yawa amma kuma a samu galaba a kansu saboda addu'ar da aka yi manzon Allah da yazo yana addu'a a dai daga cikin yakunan shi hal sai da mayayin shi ya wadi hal sai asira wato yake ce mishi kafaka munashara ta rabba ya ishe ka magi da kake ma ubangiji ya ishe ka Allah zai amsa maka to haka kuma Allah yake taimaka musu su kai addu'a manzo Allah daga yayi wani a manzo Allah lokacin da aka zo ana yaki badarin ilahi manzo Allah da ya dau yake cewa ya kwashi kasa ya addu'a ya watsa musu kasar da ya watsa hannu ne ce amma duka da ta shiga idan su gabaki daya dasa aka samu nasara a kansu kaga wannan tasirin addu'a kisa Allah ke cewa ma ramaita idan ramaita walakin Allah rama ba kai bane kai jiwa lokacin da kai jiwa Allah ne ya jiwa ma'ana sabobin sado jiwa wannan Allah ne kai ne kawai ka cika da shauki kai wani sabobi da shine zai zama to shine amma kuma wanda ya sanar da wannan sabobin shine Allah subhanahu wa ta'ala to ma ne yace wal adiyatu wat ta'awuzat addu'a da kuma neman tsari suna matsayin wani makayi ne sai malai zai yi wani tarbiyi sai yace amma shi makayi wasilahu bidaribi amma shi makayi tasirin shi yana tabbata ne bidaribi duba ga wanda ya yi bugun wannan da wanda zai yi bugu da shi ko a ce wanda ya rike shi ko wanda zai yi amfani da shi ya ce la bi haddihi faqat ba wai kashe shi ba ne kadai duk yanda makayi ya kai makayi duk yanda kashi za a ce za a yi magana akan bindiga duk yanda bindiga ta kai bindiga to haka wanda bai iya balibewa ba ta yi wa tasiri yanda takobi kashe shi ya kai kashe shi in aka ba wanda bai iya aiki da shi ba ba a samu tasiri ba sai ya ma ya bugu karshe ko ya dawo ya cuci kanshi to don haka malam ya ce shi makayi tabbata shi ko a ce tasirin shi yana samuwa ne ga wanda ya yi amfani da shi la bi haddihi faqat ba wai kashe shi ba ne kadai malam ya ce fa matta kana silahu silahan tamman la afata bihi duk lokacin da makayi ya zama to makayi ne cikakke to babu wani cuta a tare da shi babu wani aibi a tare da shi sannan kuma aka samu wasa'idu qawiyyun wanda zai taimaka ma wannan makahin wannan a wannan makamin ne ya ce makayi din da zuwa ya kuma ku yi muku mana tambayi a ga nan ba hawa muna magana akan makami haka ce makami kaga takobi ya shiga
sanda
bindiga ta shiga sanda ta shiga ka ce da koyi mana ga yi go
ana kiran kwana makai
bale ce ba makai ba ta kana silahu silahan ta ba ko da yaushe ne in makami ya zama to makami ne cikakke to babu cuta a tare da shi sannan kuma wasa'id qawiyyi wanda zai yi amfani da wannan makamin shi ma ya zama to mai ƙarfi ne gwani ne ya san yanda ake aiki da shi wal mani'u mafqudun sannan kuma abin da zai hana wannan makayin yayi tasiri babu shi ma'ana babu wani abin da zai hana wannan makayin makamin babu wannan abin da zai hana wannan makamin yayi tasiri to a wannan abin aka rasa shi hasalatin nikayatu fil adu to uquba sai ta sadu ga makiya ma'ana sai a samu abin da ake da abin da ake nema idan ka idan aka numaci makiya sai a cin musu sai a samu a raunata su ko a kashe su ko a samu abin da ake so to haka kuma al'amari yake game da addu'a inda yana magana ne akan addu'a kenan wannan ya kawo misali ne a hankalce yadda zaka iya ganewa cewa yanzu makayi duk yanda makami duk yanda ya kai makamin shi ko takobi duk yanda ya kai takobin shi ko bindiga duk yanda ya kai takobi duk yanda ta kai bindigar ta to in dai ba ta samu gwani ba wanda ya iya halifi to ba yanda za a samu lafiya amma ko da a ce bindiga ko takobi ko sanda wata garin ce in dai wanda ya rufe ta ya san yanda ake amfani da ita to zai iya bada sakamako zai iya raunata mutum ko zai iya kashe abin da yake so ya kashe sannan ko malamai ya ce idan kuma aka rasa abin da zai hana wannan zaki cewa takobi ko bindiga yayi aikin shi kaga misali a ce kenan kaga akwai in zaki cewa takobi ne a washe yake in bindiga ce akwai kantoshi in sanda ce ta kai daidai yadda za a iya bugo da ita to ka amma yanzu kaga in bin takobi ya zama tsohon shi da kashi bindiga da yanzu kai bindiga amma ba babu kantoshi ba ta aiki ba sanda da yanzu kai sanda in dai ba ta kai ai bugo da ita ba ta iya to dole ne an rasa abin da zai hana wannan me ake cewa makami yayi tasiri in an yi amfani da shi kuma lace to haka daga an samu wannan hasalatin nikayatu fil adu to sai a samu gaunana ko sai a samu ukuba wanda ake so a ima mafi a wannan lokaci to haka kuma abu yake game da addu'a yanzu mai da wannan gehe dauko addu'a haka ita ma addu'a ba wai ana lura da lafazin ta ba kawai ka zo kana kiran sunan Allah subhanahu wataala kana ya Allah ko kana addu'a kana kiran sunayen da manzo Allah ya ce in aka roki Allah da su Allah yana amsawa a'a ita ma addu'a ba wai da wannan lafazin ba ba wai da kahinta kadai ba a'a dole ita ma sai an samu wanda yake wai alƙalu wanda yake wannan addu'a wanda yake wannan addu'a ya sifanta da sifofi wanda ake amsa mushi addu'a ya cika wani ladibba na amsa addu'a to in dai ya cika wannan ladibban sannan kuma aka rasa almani shine aka rasa abin da zai hana amsa mushi wannan addu'a to da haka shi ma sai mutum ya samu mustajaba akan wannan addu'a da yake سيمال يتوى متى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التعصيب كود يوش ما أكسامو شيني أكسامو سابا وإيدا تكيم ونا أول قداء أكو توزا أسامو سابا وستاتي إذا أسامو غشن سامو التاتي كود يوش ما تخلف يعني أكسامو ونا أول قداء أكو أكسامو إيدا غشبا شيني كاكا أنسامو مكامي لكيه sannan kuma an samu wanda ya iya aiki da wannan makamikin sannan kuma an samu as-sa'id ai shine as-sa'id ko as-sa'id qawiyyin an samu kuma rashin abin da zai hana wannan makami yayi tasirin shi kenan ya cika sharadin shi ne kai ne in bindiga ce ga takobi in sanda ce ga yanda ta kai haka shi ma a ce in addu'a ce ya dauko lafuzzan da manzo Allah ya ce ayi addu'a da su aka yi addu'a Allah yana amsawa kamar mutumin nan da yazo yana addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan sai manzo Allah yake cewa wannan mutumin ya roki Allah da sunan da in aka roki Allah yake amsawa in aka tambayi Allah wani abu yake badawa to kaga an samu sharadi na farko yayi addu'a da lafazin da ake so sannan kuma shi kan kanshi ya cika sharuda ya fuskanci Allah subhanahu wataala ya yake cewa ya gaskata fa ko shi zuwa ga Allah sannan kuma akwai bukata a tare da shi sannan kuma na uku aka rasa almani shine abin da zai hana amshi wannan addu'a baya cin haram addu'a ba ta kunshi zalunci ba addu'a ba ta kunshi abin da ya shafi zunubi ba bai zo bai wata addu'a wanda akwai ta'addanci a cikin ta to aka samu wannan sharuda to za a samu mustajaba amma ko da yaushe aka samu ɗaya daga cikin wannan sharudan bai zo shi ba to da haka ba a ga sakamako ba ka zo kana addu'a kaga kai kuma ka zo ka cika da cin haram gaba da baya ko a ce ya zo ya cika da cin haram gaba da baya manzo Allah da yake balla ban wannan mutumin ya cika sharadin amsa addu'a na ko gashi dan balagawo kaga balagawo alama amsa addu'a gashi kuma yana kiran Allah da sunan da yake amsawa shine sunan da duk annabawan Allah suka yi amfani da shi shine ya rabbi ya rabbi duk in kaje ka dau addu'a ta alqur'ani wanda za a ce maka annabawa sun yi ta wa ayyuba idan da rabbahu ra'a mai ake cewa rabbi anni masani yabu haka annan wanda zaka ji ya ce rabbi inni zalamtu nafsi qala rabbana zalamna anfusana duka haka zaka ji annabawa suna yi to yayi addu'a da annabawa suke kira sunan da Allah sai annabawa suke kiran Allah da shi kuma ya amsa musu sannan kuma ya daga hannun shi karshe haka shi ma daga hannu alamu ne na mustajaba alamu ne na mutun yana roƙon Allah ya ya miyaka ta ya amsa mushi tunda Allah ya wuya sun Qur'ani wa fis sama'i rizquhum wa tu'adu a sama arzikin ku yake sai sa malamai suka ce shine alamar da bawa yake daga hannu da yana roƙon arzikin shi to kaga ka daga hannu ya daga hannu gashi kuma ga yana bulago gashi kuma kamar shi tana iya sawa Allah ya amsa mushi sannan kuma yayi amfani da wasu da sunan da annabi ce Allah yake amsawa amma kawai sharadi ɗaya ne bai zo shi ba shi kan kan nashi sifar dai sifar da ita ta hana Allah ya amsa mushi addu'a ya kaga abun da yasa haram ne rigar da yasa ta hanya haram ne samu kuɗi ya dinka ta abincin da yake ta hanya haram ne ruwan da yasha ta hanya haram ne shi kai shi ma ya gina akan haram sai manzo Allah ce to sai ya Allah ya amsa mushi kaga wannan ya kauce ma hanya to da haka shi ma shine anan malam yace ko da yaushe in aka samu sharadi ɗaya bai zo shi ba to wa a samu tasiri na wannan addu'ar ko tasiri na wannan makami na makamin wannan idan muka dauka cewa mutum zai amfani da wani makami malika ta fa iza kana du'a fi nafsihi ghayru salihin malai yace idan addu'a ya zama to shi kan kanshi wannan addu'al ba addu'a bane mai kyau awid da'i ko kuma shi mai wannan addu'al lam yajma'i baina qalbihi wa lisanihi fi du'a bai hada ba bai tattaro su ba bai tattaro ba zuciyar shi da harshen shi a lokacin da yake wannan addu'a kamar yadda muka ce kana wa Allah abin da kake faɗi kuma shine zuciyarka take kan shi ba wai abin da kake faɗi daban ba amma kuma zuciyarka tana kan wani daban kaga ana an samu matsala sai wanda ya ce a lokacin nan shi mai addu'a ya tattaro zuciyar shi da kuma harshen shi fi du'a'i wajen addu'a abin da yake zuciyar shi yake yana Allah ba ni kaza kuma hankalin shi da zuciyar shi yana kan wannan abu yana kan yakinin cewa Allah zai amsa mushi malai yace au kana samma mani'un min al-ijabati ko kuma yana addu'a amma kuma an samu wani abu da yake sa Allah ya ci amsa addu'a shine yake hanawa Allah ya amsa wannan addu'a malai yace don haka haka lam yahsul al-asra to ba za a samu wannan sakamakon ba ba za a samu abin da ake so ba to kaga haka shi ma abu yake in ka dauka a maka abin da ya shafi shi ma abin da makami takobi ko wani abu shi ma yanda ya kai to indai wannan me ake cewa indai wannan makamin ba salih bane wajen ayi istimali shi ko kuma an samu wata matsala ko shi wanda ya wuce shin ba gwani bane bai iya amfani ba to ba a samu abin da ake so ba haka shi sai zaka gani da ake wadi ake cewa kamar yanzu sojojin mu da suke amfani kaga basu da kayan aiki ne rashin kayan aiki ne kaga sun koyi halbi sun iya sannan kuma suna yanayin da ya kamata a ce in suka yi wannan a amsa musu tun daga shi suna yaki da suna yaki da yan ta'adda su suna neman su amma to matsala a ce su abin da suke amfani da shi ne ba na kinki ba to kaga idan aka basu amfani in aka basu kayan kinki kaga za a samu sakamako zaka shi ma haka al'amarin yake akan addu'a malai yace in addu'a ya zama to ba ingantacce bane shi addu'a a kan kanshi ko kuma mai yin addu'a bai hada wa tsakanin zuciyar shi da harshen shi wajen yin addu'a ko kuma aka samu wani abu da yake sa Allah ya ki amsa addu'a aka samu wannan abun to ba za a samu wannan sakamako ba kenan kaga wannan tambayi ne malam yayi duk yanda addu'a ta kai addu'a to dole sai an samu cikakken hudda Allah subhanahu wataala yake amsa wannan addu'a wannan shine karshen fasalin da malam ya ko a cikin karshen bayanin da malam ya kawo mana a karshen wannan fasalin ya cewa addu'a wajen zulki silahi insha Allah ta'ala kuma nan ma gobe sai mu dafa ta anan darasi na gaba sai mu shiga wannan babu.